بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna shida ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ce daidai da 3 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fatuhu Rabbil Bariya na babban malami Professor Muhammad Mansur Sakkwato Hafizahullahu Ta'ala wanda sharhi ne na littafin Muqaddimatul Iziya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na ainihin wato 99 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai cikin wato babi na 6 babin aikin haji mun tattauna game da abin da ya shafi ainihin wato umra inda malam ya faɗi sufar umra wato kama daga ihrami ma'ana harama da ita yin umra din da kuma mustahabbancin yin wanka da tsafta da irin abin da mai harama da umra zai saka na tufafi da tirare da wani haka to hukuncin ta kaman aikin haji yake mun tattauna game da wata mas'ala ta maimaita umra a shekara fiye da sau daya menene inganci na mutum ya maimaita umra fiye da sau daya a shekara to mun samu wannan mas'ala ta samu tattaunawar malamai inda muka tattauna wasu akawalojin guda biyu kauli na farko malaman da suka ce makaruhi ne maimaita umra fiye da sau daya a shekara wannan kuma shine kaulin malam Hasan al-Basri da Ibn Sirin da malam Ibrahim an-Nakhai kuma wannan shine mazhabin Imam Malik kuma shine ainihin wato ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin wato tafi a kansa mun kuma karanta hujjar su akan haka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa basu taba yin umra fiye da sau daya ba a shekara guda dan haka fatukurahu ziyaratu ala fi'lihim ziyadatu kai ala fi'lihim suka ce makaruhi ne kuma mutun ya kara fiye da aikin Annabi da sahabbansa domin ita umra ita ce aikin haji karami shi ko aikin haji ba a shar'anta yin sa ba a shekara sai sau daya an gane to suka ce haka ita ma umra an shar'anta yin ta ne sau daya tak a shekara mutum ba zai maimaita ya je umra a wannan watan kuma ya kuma koma a wani wata a the same shekara ba wannan shine kaulin malaman farko game da maimaita umra ko yin umra fiye da ainihin wato shekara fiye da sau daya a shekara kaulin malamai na biyu suka ce ai amma so mustahabbi ne maimaita umra din wannan kuma shine mazhabin jumhur daga cikin su akwai Ata akwai Tawus akwai Ikrima kuma wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Al-Marwazi da wato ruwaya da aka ruwaito kai daga Ali ibn Abi Talib da Ibn Umar da Ibn Abbas da Nana Aisha radiyallahu anil jami' wayannan su sun tafi akan cewa babu wani karhanci mustahabbi ne ma mutun ya maimaita umra ma'ana ya aikin umra ko ya umra fiye da sau daya a shekara hujjar su shine suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a cikin hadisai na biyar da umra da kuma yawaita ainihin wato ita umra din inda yace al umratu ilal umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma kaga wannan hadithin kaman ya kwadaitar da in kai wata umrar to ana kankare ma zunubi zuwa wata umrar ta gaba kaga kenan in mutun yaje a wannan watan bayan wata biyu kuma koma an kankare abin da ya gudana na zunubai tsakanin wannan umrar ta farko da ta biyu da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajj wal umra ku dinga yawan mara wato tsakanin aikin haji da umra ku dinga jeranta su in kun daga wannan sai ayi wannan ma'ana kai aikin haji ka ci gaba da jeranta kuma umra ta ci gaba da bibiyo aikin hajin sai annabi yace fa innahuma domin aikin haji da umra yumfiyanil faqara suna korar talauci to ko abinda za a zai kori talauci ai kaga a maimaita shi an gane yanda kinko yake sarkin karfi in ya danki mutun sai da kyar ake kwacewa to kaga mutun ya samu sukuni an ce yawan yin umra yana korar talauci ka samu wadata ba sai kai tayi ba kama yanfi alkiru khabasal hadid yanda ka san zigazigi yana kore dattin karfe da zinare da azurfa to haka aikin haji da umra yake fatattakar talauci wannan wanda kuma wannan shine mazhabin jumhur maimaita umra ko da yake ibn al-qayyim yayi wata magana mai kyau wanda mun karanta ta shi ma ya rinja yadda kaulun wato mazhabin jumhur shine mustahabbancin maimaita ita umra din amma da sharadi sharadin shine ya kasance ba a tafiya daya ba mutum yaje umra sannan daga baya bayan ya dawo garin su ya kuma biyan kuɗi ya kuma koma yayi umra wannan babu laifi irin umrar da ake maganar karhancin ta ita ce umrar da mutum ya je aikin haji kuma ya ta maimaitawa duk a tafiya ɗaya bai je ya dawo ba a tafiya ɗaya umra tunda umran nan dama ihrami ne da kuma dawafi da sa'ayi sai aski sai mutum yayi sai kuma ya sake koma tan'im sai ya koma yin harama sai ya sake shigowa sai ya sake zuwa sai ya kuma yin ainihin wato sa'ayi yayi ainihin wato dawafi ya kuma zuwa dan rage kansa kadan ya warware sai kuma ya sake garzayawa ya kuma koma tan'im ya kuma dauko harama ya sake shigowa to irin wannan aka karhanta amma ka dawo kasar ku bayan wata biyu ko uku sai ka samu sukuni sai ka kuma biyan kudin umra ka sai ticket ka biya visa kai ka sai visa kai aka baka visa ka sake komawa ka sake yi bayan wani wata uku ka kuma dawo a kasar ku bayan wata uku ka sake samun dama ka kuma koma akalla a shekara kai sau hudu ko fiye da haka amma a tafiya daban-daban wannan babu matsala ina fata an gane wannan duk mun karanta wannan ko sannan mun karanta gabar da malai yake cewa ita umra tana lalacewa ta baci da yin jima'i ko kuma abin da yake da ma'ana irin ta jima'i idan hakan ya faru kafin mutun ya gama rukunan umra sai ya aikata wannan shi jima'in ko kuma muqaddima ce to wannan umran mutun ta lalace to mun shiga cikin ainihin wato khatima a wannan babi wato kamar murfi ko rufewa a cikin wannan babi shine game da ziyarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mun karanta ainihin wato ita matanin wato ainihin gundarin matanin da shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya faɗa game da ziyartar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma malam shi ainihin doktor ya sake faɗaɗa mana wannan matsala ta ziyartar ainihin wato kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hukuncinsa yake da sauransu saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya bawa mahajjaci dama ya gama aikin hajjin sa kuma ya zamto yana da lokaci mai yalwa wato lokacin zai ishe shi an shar'anta masa ya ziyarci mafificin guri a ban kasa bayan garin Makka shine garin Madinar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle hadisi sun inganta na falalar ita shi garin Madinan da kuma falalar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yawa wanda mun karanta wasu daga ciki kamar hadisin inna Allah sammal madinata taba Allah da kansa ya rada wa garin Madina suna taba akwai hadisin kuma ainihin wato innal madinata kalkir ita Madinan nan kamar zigazigi take to khurujul khabitha tana fitar da dukkan kazanta da datti daga cikin ta la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba har sai garin Madina ya kore dukkan ashararan cikin sa kaman yanda zigazigi yake kore dattin karfe sannan mun karanta hadisin tsakanin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da munbarin sa rauda ce daga cikin wato dausayin gidan aljanna mun karanta hadisin salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi gairihi min almasajid illa almasjid alharam wannan din mun karanta su to mun fara tattaunawa akan hadisi na karshe da mallam ya kawo na la tushaddu arrihal illa ila thalathati masajid ba a yin takakkiya a yi shiri a sai ticket a yi ainihin wato a daura sirdi dan kai ziyara wani masallaci cikin masallace sai guda uku masallaci mai alfarma masallacin harami sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma masjidul aqsa masallacin qudus to muna tattaunawa game da wannan hadisi na la tushaddu rihal lokaci ya cin mana mun karanta wata magana ta Sheikhul Islam wadda kanta zamu tashi insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala qala Sheikhul Islam fi hadha al hadith Sheikhul Islam game da wannan hadisi ne la tushaddu rihal yace wa huwa hadithun mustafidun yace hadisi ne wanda yake ya shahara ajma ahlul ilmi ala sihhatihi wanda malamai ma'abuta ilimi sun hadu akan ingancin wannan hadisi wa talaqihi bil qabul da kuma karbar wannan hadisi wato hannu bibi wa tasdiqi da kuma gaskatawa to sai yake cewa fa hadhal hadithu wannan hadithun hujjatun fi man iziyarati hadithun hujja ne game da hana ziyara idza kanat indai ziyara ta kasance ma ashaddir rihal tare da daura sirdi tare da yin guzuri da siyan ticket da ainihin wato yin visa dan ila shay'in zuwa wani guri mimma yuta'abbadullaha bihi wato zuwa ga wani abu da daga cikin abinda ake bautawa Allah da shi ghairal masajid thalathati in banda masallatan nan guda uku in banda masallatan nan guda uku an hana hadithin yana hani game da mutum ya daura sirdi in aka ce daura sirdi yanzu kamar shine mutum ainihin wato yayi passport bayan yayi passport ya sai ticket ai masa visa dan yana so ya kai ziyara wani wuri inda ake bautawa Allah ko yake so ya bautawa Allah a gurin to an hana mutum yayi irin wannan shiri na musamman dan ziyartar wani masallaci domin yin wata ibada a can in ba masallace guda uku ba shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin harami sai kuma masjidul aqsa masjidul iliya shine masallacin qudus yake cewa wannan magana ka koma cikin walayam na udhalika safaru amma fa ba a hana mutum yayi tafiya ba zuwa duk inda yake so a duniya litijaratin dan yin kasuwanci idan kasuwanci mutum zai yi ya sa aka yi masa passport aka yi masa visa ya sai ticket dan ya tafi kowace irin kasa dan ya tafi da wani kaya na kasar su ya siyar a can ko ya je ya siyo kayan da babu a kasar su ya shigo da su wannan ba shi da matsala au talabi ilmin ko neman ilimi wannan shi ma mutum zai iya yin takakkiya ya shiri na musamman dan ya tafi wani gari ko wata kasa neman ilimi au silati rahimin ko sadar da zumunci haka shi ma mutum yana da yan uwa a wata kasa ko a wani gari yayi shiri sosai ya sallami gida yayi kudin mota ko kudin jirgi yayi ticket yayi komai dan ya je ya sadar da zumunci wa wani dan uwansa da yake wata kasa wannan shi ma babu komai au na hawi zalika ko makamancin haka min al-maqasid al-mashru'a daga cikin manufofi wanda aka shar'anta su ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 2 shafi na 186 za ka ga wannan dan aka tafiyar da aka hana kenan a karkashin wannan hadisin tafiya da niyyar ibada wani wuri na musamman in ba masallacin annabi ba ba masallacin harami ba ba masallacin qudus ba an hana amma kasuwanci ziyara da kuma ainihin wato neman ilimi wannan babu matsala mafhum walidhalika dan haka ne ma mana'a abu sa'id al-khudri Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah ibn Umar wa Abu Basra al-Ghifari wa Abu Huraira radiyallahu anhum wa innan manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu dukkanin su mana'u kulluhum dukkanin su sun hana ziyarata Jabal Dur mutum yace zai je ya kai ziyara wato dutsen Dur Sina Abu Sa'id al-Khudri yace bai halatta ba Abdullah dan Umar yace shi ma bai dace ba Abu Basra al-Ghifari shi ma yace ba baya ganin akwai wata hujja da dalilin da mutum zai yi takakkiya dan ya kai ziyara dutsen Dur Sina dan an fade shi a cikin Al-Qur'ani ko dan wani abu ya faru da Annabi Musa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a wannan wurin to baya halatta mutum yayi takakkiya dan ya kai ziyara Dur Sina haka wannan shine kuma abinda Abi Huraira shi ma ya fada Allazi sammahu Allah wanda wannan dutsen shine wanda Allah ya ambace shi da Al-Wadi Al-Muqaddas an fahimta wadil muqaddas tuwa ko wato shine wadil muqaddas wato wani kwari mai tsarki kwari tsarkakacce muhtajjina wayannan manyan sahabbai sun yi hujja bi hadhal hadith da wannan hadithin na la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a yin tafiya ta musamman da guzuri dan ziyartar wani wuri in ba masallatan nan guda uku ba duk da cewa wato Jabal Dur wani guri ne mai tarihi wani guri ne da Allah ta'ala ma ya kira shi kwari ne mai tsarki mai albarka amma suka ce baya halatta mutun yaje dan ya ziyarci wannan wurin ko dan yayi wata ibada a gurin wa qad nassa ahlul ilm yace malamai ma abota ilimi sun nassanta anna sun nassanta cewa ala anna safara cewa yin tafiya ta musamman li ziyarati quburil anbiya dan ziyartar kaburburan annabawa was salihina da manyan bayin Allah bid'atun bid'a ce mutum yace ya ji an ce kabarin annabi Musa ko kabarin annabi Isa ko kabarin abinnan kabarin annabi Ibrahim ko kabarin annabi Dawud ko Sulaiman yana kasa kaza ko Palestine ko kaza shi zai je dan ya ziyarci wannan kabarin ko kuma ko wani salihin bawa cikin managartan bayi ko wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani wali cikin manyan bayin Allah waliye yace zai ziyarci kabarin sa to ainihin wato malamai ma abota ilimi sun nassanta cewa yin hakan bid'a ne ya saba da addini lam yaf'alha ahad min as-sahabati wat tabi'in ba a samu wani daga cikin sahabbai da muke koyin addini wato muke koyar addini daga gare su ba wat tabi'in ba mu samu wani ba daga cikin tabi'ai ya aikata haka wala amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da ayi haka ba walastahabba zalika ahad min a'immatil muslimina kuma babu daya daga cikin jagororin shari'a na musulmi da suka mustahabbantar da yin haka fa man i'taqada zalika ibadatan duk wanda ya kudurci haka a matsayin ibada zai je wani wuri dan ziyartar wani kabari na wani bawan Allah ko wani annabi cikin annabawa ya riki wannan ya kudurce shi a matsayin ibada wa fa'alaha kuma yaje ya aikata fa huwa mukhalifun lis-sunnati to ya sani ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wali ijma'il a'imma kuma ya saba wa ijma'in manyan malaman musulunci a koma cikin ainihin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam mujalladi na 1 shafi na 119 zuwa 120 za ka ga inda ainihin wato Sheikhul Islam yayi wannan bayanin na gani da ido ba zuwa kai ba dama kawai garin kaje kamar yanzu wanda in suka je aikin haji ya za ga suna zuwa wasu wurare kamar irin su Tabuka ko mutum yace zai je Badar ya gari je Badar ko zai je ainihin wato kaza ko kaza wannan a matsayin tarihi dan kaga wuraren tarihi ko bude ido babu laifi an fahimta ko ba ta kakkiyar tafiya kai ba kawai ka je kasan ne kuma sai aka ce akwai wani abu na tarihi a kasan sai ka ce bari kai ma ka je ka gani wannan fala ba asabi insha Allah wa amma qabruhu sallallahu alaihi wa sallam amma qabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam falladhi thabata fihi abinda ya tabbata game da qabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa nahyu shine hani an ittikhadhihi eidan hani ga daga wato rikarsa a matsayin idi wato eid shine abinda yake maimaituwa ko kullun ko duk sati ko duk wata ko duk shekara yana maimaituwa shine eid to annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya hana ka riki kabarin sa ya zama idi kace duk ran juma'a zaka je ka ziyarce shi ko kullun sai ka je ka ziyarce shi ko duk wata sai ka je ko duk shekara sai ka je ko ka waru wani lokaci ko wata rana ko wani yanayi kace zaka je to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da rikar ainihin wato kabarin sa ya zama idi wato ya zama ana zuwa lokaci ana maimaitawa in wannan lokacin ya zo aw wasanan yu'bad ko kuma annabi ya hana a riki kabarin sa ya zama wani butumi da za a dinga bautata masa mutun ya dinga zuwa da bukatun sa yace ya je ya roki Allah a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abinda annabi tsawon rayuwarsa ya fada da shi ya hana sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith abi huraira wa ghairi kaman yanda yazo cikin hadithin abi huraira da wanin sa la tattakhidhu qabri eida annabi yace kada ku kuskura ku riki kabari na ya zama idi ya zama gurin da zaka dinga zuwa ko kullun ko duk wata rana in ta zagayo ko duk sati ko duk wata ko ainihin shekara ka koma cikin wannan hadisi ya inganta ruwaya an aliyin an ruwaito wannan hadisi daga ali wabnihi al-hasan da kuma dansa al-hasan da kuma abi huraira radiyallahu anhum sannan imam an-nawawi ya inganta shi a cikin al-azkar hadisi na 333 ibn kathir a cikin at-tafsir dinsa mujalladi na 6 shafi na ainihin wato shi ma wancin shafi ne shafi 333 ima ibn kathir shi ma a mujalladi na 6 shafi na 474 haka al-albani a cikin ahkamul janaiz shafi na 219 ka kuma koma cikin al-musnad na imam ahmad mujalladi na 2 shafi na 367 da kuma sunan na abi daud hadithi mai lamba ta 2042 da kuma al-musannaf na Abdul Razzaq mujalladi na 3 shafi na 71 da kuma al-musannaf na Ibn Abi Shayba mujalladi na 2 shi kuma shafi na 375 da kuma mujalladi na 3 shafi na 345 da kuma Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi hadithi na 4162 da kuma al-musnad na ibri ya ala na abiya ala al-mausili shi ma kuma ainihin wato shafi na 469 da kuma al-musnad na al-bazzar shi ma shafi na 509 da kuma al-ahadithul mukhtara lidhiya al-maqdisi mujalladi na 2 shafi na 49 duk za ga wannan hadithin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu qabri ida kada ku diki kabari na ya zama idi wa min awakhir kalamihi sallallahu alaihi wasallam fi dunya yana daga maganganun annabi na karshe a wannan duniya qauluhu fadin sa allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya allah karka mai da kabari na ya zama wani butun butumi da za a dinga zuwa ana bautata ana yin bauta a gurin ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida manzon allah yace wato fushin allah ya tsananta ga mutanen da suke rikar kaburburan annabawan su masallatai su zama guraren ibada wannan shi ma hadisi ne wanda yake sahihi domin imam malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta buguna muassasatu zaid al-nabahan da kuma ainihin wato shafi na 414 ko da kuma tabaa ta ainihin wato daru ihya'it turab ta haqiqin muhammad fuad abdul baqi da kuma al imam ahmad a cikin musnad dinsa shi ma mujalladi na 12 shafi na 314 sannan shaykh albani ya inganta wannan hadisi a cikin tahdhirus sajid min ittikhadil qubur min ittikhadil qubur masajid shafi na 24 wa qala suhail ibn abi suhail suhail ibn abi suhail yake cewa ra'anil hasan bin al hasan bin ali bin abi talib radiyallahu anhum inda al qabr yace al hasan dan hasan al hasan dan ali bin abi talib jikan sayyidina ali kenan suhail yace jikan sayyidina ali al hasan ya ganni inda al qabr a wajen qabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fanadani sai kirawo ni yace in yana nema na yana son in zo wa huwa fi baiti fatima yata'asha yana dakin ainihin wato na fatima yana cin abinci fa qala sai yace halumma ila al'asha yace zo mu ci abinci mana fa qultu la uridu sai na ce a bana bukata na koshi fa qala mali ra'aituka inda al-qabr yace ya na ganka kuma dazu akan kabari fa qultu sai na ce sallamtu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai zuwa ne ne wa annabi sallama faqala sai ce idza dakhalta almasjid fa sallim in dai ka shigo masallacin annabi to babu laifi ka je kai in ka zo wucewa kai sallama thumma qala sannan sai shi alhasan bin alhasan bin ali bin abi talib sai ya ce wa suhail bin abi suhail yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kakana manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattakhidhu baiti ida kar ku riki kabari na ya zama idi wala tattakhidhu quburakum abuyutakum qubura kar kuma ku mai da gidajen ku su kuma su zama makabartu wa sallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum domin salatun ku tabluguni yana isowa wajena yana kawowa gare ni haythu kuntum duk inda kuke la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudu ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida da suka riki kaburburan annabawansu wuraren ibada wato masallatai ma antum wa man bil andalus illa sawa da ku da wanda ke kasar andalus duk daya kuke ba sai ka je ba daga nan ma an kai wa annabi salati zai isa ina fata an gane da kaga wannan duk an hutar ba sai ka damu cewa sai ka je ba annabi yace wato yake ce masa an ma antum wa man bil andalus illa sawa da ku da mutanen andalus duk daya kuke an fahimta ko wannan hadithin shi kuma hadisi ne mursal amma sahihi ne domin Sa'id bin Mansur ya fitar da shi a cikin sunan dinsa sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nakalto shi a cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim shafi na 275 zuwa shafi na 276 wa naqala Ibn Rushd wa li ajli hadhihi al-ahadith saboda waɗannan hadisan ne ma karihal imamu malik imamu maliku imamu daril hijra ya karhanta ya ki an ya kular rajulu mutum ya ce zurtu kabaran nabi sallallahu alaihi wasallam na ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wajen imamu malik kama je ziyarar ka dinga cewa na ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi duba da waɗannan hadisan imamu maliku yana karhanta haka kama naqalahu al-qadi iyad kaman yanda al-qadi iyad al-yahsubi ya kawo wannan magana fishifa a cikin littafin sa ash-shifa wanda aka fi sani da ash-shifa ko ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sunan littafin kenan to al-qadi iyad ya dauko wannan magana ta imam malik ta karhanta mutun yace ma ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam al-qadi iyad yace imam malik yana karhanta haka ka koma cikin ash-shifa bi tahqiq bi ta'rifi huquqil mustafa mujalladi nabiyu shafi na 84 wa naqala ibn rushd shi ma daya ne daga cikin ainihin wato malikawa ibn rushd yace annahu su'ila malik ya an tambayi imam malik anil garibi game da bako ya ci kabarar rasuli sallallahu alaihi wasallam kullu yawmin gani yayi ba kasar su bace ya je ne ziyara ko ya je ibada kuma sai ya samu dama yake ganin gashi ga kabarin annabi to sai ya zamto kullun sai ya je kullun sai ya kai ziyara aka tambayi imam maliku ina hukuncin bako ya ci kabarar rasul da yake zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu yawmin kullun faqala sai imam malik yake cewa ma hadha min al-amri wannan baya daga cikin abinda annabi yayi umarni wa zakara al-hadith sai imam malik ya ambaci hadithin allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya allah karka sanya kabari na ya zama wani butumi da mutane za su dinga zuwa suna bautawa suna bautawa allah a gurin qala ibn rushd yace fa yukrahu dan haka kenan an karhanta an yi kutharal murura bihi mutun ya dinga yawaita wucewa ta inda kabarin annabi yake wassalamu alaihi da kuma yawan yin sallama in ya je wucewa wal itiyana kullu yawmin ilaihi da kuma zuwa kabarin annabi kullun an karhanta haka li alla yaj'al al qabr bi fi'lihi zalika kal masjid domin kada a wayi gari sanadiyar wannan aiki da yake na kullun sai ya je kabarin annabi ya sanya wannan kabari na annabi ya zama kal masjidi kamar masallaci allazi uta kullu yawmin wanda shine ake zuwa kullun lissalati fihi dan yin sallah a cikin sa wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da haka bi qaulihi da fadin sa allahumma la taj'al qabri wasanan ya allah karka sanya kabari na ya zama butumi ko gunki da za a dinga bauta a gurin ka koma cikin albayan wa tahsil na ibn rushd mujalladi na 18 shafi na 444 zuwa shafi na 445 wa ammal hadith amma hadithin fa akhrajahu malik imam malik ya fitar da shi fil muwatta a cikin muwatta wato hadithi na 593 min mursali ata yana daga cikin hadisai mursalai daga ata wa wasalahu al-imam ahmad duk da cewa shi imam malik ya kawo shi mursal amma imam ahmad bin hanbal ya sadar da ainihin wato wannan irsali din ya kawo ainihin wato cikakken isnadin sa mujalladi na 12 cikin musnad shafi na 314 bi isnadin kawai da isnadi mai karfi an abi huraira daga abi huraira wa sahul albani fi tahzir as-sajid min ittikhaz al-qubur masajid albani shi ma a cikin littafin sa tahzir as-sajid min ittikhaz al-qubur masajid a shafi na 100 na shafi na 24 ya kawo wannan hadithin waraji' lil mazid kuma dan neman karin bayani ka sace koma fi sharhil hadith a cikin sharhin wannan hadithin wa naqalu aqwali ahli ilmi fihi kuma ka je ka ciccira to maganganun malamai ma abota ilimi da suka fada a cikin wannan hadithi ka koma cikin at-tamhid na ibnu abdul bar mujalladi na 5 shafi na ainihin wato 45 da kuma al-istidkar mujalladi na 2 shafi na 360 da kuma fatahul bari ibn rajab shi ma ainihin wato mujalladi na 2 shafi na 442 zuwa 443 da kuma al-muntaqalil baji mujalladi na 1 shafi na 306 duk wannan mutun yana son ya sake fadada bayani ya sake samun bayani dai game da wannan mas'ala da ake tattaunawa mallan ga maraji'i ya sake bayarwa zaka iya komawa an gane ko wa qad su'ila al-qadi iyad al-maliki an tambayi al-qali iyad al-maliki rahimahullah an unasin game da mutane min ahli al-madinati yan garin madina yaqifuna ala al-qabri fil yawmi marratan aw akthara da suke zuwa su tsaya a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya ko fiye da daya kullun wa yusallimuna si wa annabi sallama wa yad'una sa'si addu'a sa'atan wani lokaci fa qala sai al-qadi iyad yace lam yablughni hadha yin hakan bai zo mun ba an ahadin min ahli al-fiqh daga daya daga cikin malamai ma abota ilimi ce ban ji wani daga cikin malamai ma abota ilimi da na samu cewa ya bada haske ko fatawar a iya yin haka ba wala yuslihu akhir hadhihi al-ummata al-qadi iyad ya ci gaba da bayani yace ba abinda zai gyara karshen wannan al-umma illa ma aslaha awwalaha sai abinda ya gyara ta farkonta abin didda bai zama addini ba a jiya daga nan har a nada kasa rungume shi kai tayi ba zai zama addini ba shine gaskiyar al'amari abinda bai zama addini ba lokacin annabi da sahabbai har a nada kasa in mutun yayi shi kawai yayi wa kansa bata lokaci amma ba zai zama addini ba an gane ko da haka al-qadi yake cewa abinda zai gyara wannan al'umma ta mu ta karshe to ba wani abu bane sai abinda ya gyara al'umman nan ta mu ta can farko to kuma mun san abinda ya gyara al'ummar annabi ta farko shine riko da alqur'ani da kuma koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya gyara sahabbai ya gyara waɗanda suka biyo bayan su to mu ma muna son gyaruwar wannan al'umma ta mu sai mun koma kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walam yablughuni a karkashin haka alqadi iyad yace ni dai bai zo mun labari bai zo mun ba an awwal hadhihi al-ummati daga wato farkon wannan al'umma wa sadruha da magabatan wannan al'umma bayin samu labari wacce annahum kanu yafaluna zalika suna yin haka ni ban samu labarin cewa al'ummar annabi ta farko sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in ban ji suna yin haka ba idan ba sa yin waɗannan abubuwan kai ina ka samu kasantuwar haka kaga ana yi ba zama addini ina fata an gane wannan ka koma cikin al-shifa lil qadi iyad mujalladi na 2 shafi na 676 fa qabrun nabiy sallallahu alaihi wa sallam afdalu qabrin ala wajhi al-ard qabrin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine fiyayyen wani kabari dake ban kasa babu wani kabarin wani mahaluki da aka binne a ban kasa da ya kai falalar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad naha an ittikhadhihi ida amma tare da haka annabi yayi hani game da rikar kabarin sa ya zama idi a dinga yawan zuwa ana kai komo gurin ko kuma kullun mutun yace sai yaje ko duk wata rana ta zagayo sai mutun yaje fa qabru ghairihi aula bin nahyi to in har an hana rikar kabarin annabi ya zama idi to kabarin wani wanda ba annabi ba shine mafi cancantar a hana ka'inan man kana kowaye shi ina fata an gane thumma qarana zalika bi qawlihi sannan al-qadi iyad yagwama wannan bayani bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tattakhidhu buyutakum qubura kar ku riki gidajen ku ko dakunan ku su zama makabartu ai la tu'attiluha kar ku wofuntar da gidajen ku anis salati daga yin sallah fiha a cikin gidaje wa du'a'i da yin addu'o'i wal qira'ati da karatu kar ku mai da kabur gidajen ku su zama sune makabartu kaga kenan kaburbura sune wanda ba a sallah ba a yin addu'o'i a ciki in ba mamata zaka je kai wa addu'a ba a yi sannan ba a aidin yin wani karatu a ciki inda ake yin karatu da sallah da sauransu sune gidaje da aka kuma yi da gidajen ku su zama makabartu fatakuna bi manzilatil qubur su zama kaman makabartu fa amara bi taharril ibada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi kirdadan yin ibada fil buyuti a cikin gidaje wanaha amma kuma yayi hani an taharriha daga kirdadar yin ibada fil quburi a cikin kaburbura wa hadha aksu ma yaf'aluhu al-mushrikuna wannan kuma shine sabani da kuma akasin abinda mushrikai suke aikatawa minan nasara daga nasara wa man tashabbaha bihim da duk wanda ya koyi da su baya raye gidansa da ibada shi kullun yana da alaka da makabarta in wata bukata ce da shi makabarta in kaza ne yana da abin nan amma gidansa zai kwanta ya bacci baya karatun qur'ani a gida baya sallan nafila baya yin salloli a gida to wannan ya zamto duk wanda ya zamto ya muhimmantar da kaburbura wajen yin ibada ko makabartu wajen yin ibada fiye da yanda ya muhimmantar da gidajen gida wajen yin ibada to yayi kamanceceniya da yahudi da nasara domin su ne suke yin haka an gane ko koma cikin iktida'u siratul mustaqim shafi na 276 wa masairul ahadith malai ce amma sauran hadisai allati tahuthu wadanda zaka dinga jin ana karanta su wadanda suke kwadaitarwa ala ziyarati qabrihi sharif akan ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama madaukaki wa tathbuta laha fada'ila har ma hadisan su tabbatar da wasu falaloli na kai ziyarar muayyanatan ababan ayyanawa fa kulluha ahadithun ma'lula dukkanin su hadisai ne wa'anda basu tabbata ba basu inganta ba suna da illa kama fi kutubi ahlul ilmi kama yanda ka koma za ka gansu a cikin littafin malamai ma abuta ilimi sun yi kawo su kuma sun fadi dalilan illolin su ko raunin su wa minha daga cikin irin hadisan da basu inganta ba wanda suna magana akan falalar kai ziyara kabarin annabi hadith akwai hadithun man zarani ba'da mamati wanda di ya ziyarce ni bayan na rasu faka annama zarani fi hayati kaman ya ziyarce ni ne ina raye wannan hadithin ko ka ji shi bai inganta ba ina fata an gane hadithin da annabi aka ce wai annabi ya ce duk wanda ya ziyarce shi bayan yayi wafati to kamar ya ziyarce shi ne yana raye wannan hadithin ba shi da inganci hadisi ne da'if au mawdu sun ce hadisi ne ko mai rauni ko ma hadithin ƙarya raji al-masadir at-taliya in kana son ƙarin bayani da kuma ka gano wannan hadithin bai inganta ba to ka koma cikin waɗannan references din waɗanda za su zo al-fawaidul majmu'a lishaukani wato litafi ne al-fawaidul majmu'a lishaukani na malam aliyu shaukani a shafin sa na 117 zuwa 118 da kuma al-maqasidul hasana shafi na 427 zuwa 428 da kuma kashful khafa mujalladi na 2 shafi na 300 da ainihin wato 46 da kuma 47 da 48 wa hadithu man ja'ani za'iran da kuma wani hadithin da shi ma zaka ji ana fadar cewa annabi wai ya ce wanda ya zo min a matsayin mai ziyara la tahummuhu hajatun babu wata bukata da ta dame shi illa ziyarati sai kawai ya kawo min ziyara kana haqqan alayya to ya zama haƙƙi a kaina an akuna lahu shafi'an yawmal qiyamati in zama mai ceton sa ranar alkiyama wannan hadisin shi ma da'ifun hadisi ne mai rauni azahul iraqi wato malam iraqi ya kawo shi fi takhrijah ahadithul ihya mujalladi na 2 shafi na 211 ila ad-darqutni har izuwa wato darqutni wa qala fi at-talkhisul habir a cikin at-talkhisul habir fi takhrijah ahadithur rafi'il kabir mujalladi na 3 shafi na 256 shi ma ainihin wato ya kawo shi akharajahu ibnu abi dunya fi kitabil qubur ibnu abi dunya shi ma ya fitar da wannan hadisin wato a cikin kitabil qubur an anas ibn malik marfu'an daga anas dan malik marfu'i man zarani bil madinati duk wanda ya ziyarce ni a garin Madina muhtasiban yana mai neman lada kuntu lahu shafi'an zan zaman masa mai ceto wa shahidan kuma shaida yawmal qiyamati ranal qiyama wa Sulaiman da'afahu ibn Hibban wa Darqutni a cikin marwayatan hadithin akwai wani da ake kira Sulaiman to ibn Hibban ya rauna nashi da kuma Imam Ad-Darqutni da kaga shi ba wannan hadithin ba shi da inganci wa hadithu man hajja wa lam yazurni faqad jafani da kuma hadithin duk wanda ya je aikin haji bai kawo min ziyara ba hakika yayi min wauta to wannan hadithin shi ma da'ifun jiddan hadisi ne wanda yake ba shi da inganci ainihin yana da rauni kware au mawdu'un ko kuma hadisi ne ma na ƙarya rawahu ibnu adi ya ruwaito shi fil kamil haka ibnu hibban a cikin ad-du'afa haka ad-Darqutni a cikin al-ilal wa gara'ibu malik wa akharin kulluhum ala ibn umar marfu'an qala as-sakhawi fil maqasid al-hasana as-sakhawi imam as-sakhawi a cikin maqasid al-hasana a mujalladin sa na dai shafi na 224 yace la yasihu shi ma wannan hadithin man hajja wa lam yazurni faqad jafani bi inganta ba wa qala as-siyuti haka imam hafiz as-siyuti fi durari al-muntathira fil muntathira wa tu'addurar al muntathira fil muntathira mujalladi na dai shafi na 19 shima imam as-siyuti yace sanaduhu da'ifun jiddan wannan hadithin isnadin sa yana da rauni sosai wa qala al-ijluni haka al-ijluni a cikin kashful khafa mujalladi na 2 shafi na 278 shima yace la yasihu wannan hadithi bai inganta ba wa qala as-sagani haka al-as-sagani shima ya fada kama fi tazkiratul mawdu'at kaman yanda yake cikin tazkiratul mawdu'at mujalladi na 1 shafi na 76 mawdu'un as-sagani yace wannan hadithin ƙarya ne man jafani wa lam yazurni faqa man hajja kai wa lam yazurni faqad jafani wannan hadithin mawdu'i an gane ko wa inna ma sahha anhu raddu salam ala man sallama alayhi abinda ya inganta kawai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai da sallama ga duk wanda ya masa sallama min ayyi mawdi'in kana adi inda mutun yake in yayi wa annabi salati ko ya masa sallama annabi zai mai masa da amsa zai mai masa da sallama ko can kaje ko ba can kaje ba wannan kuma ya tabbata walau lam yazur qabarahu ko da mutun bai ziyarci kabarin sa ban yayi wa annabi sallama annabi zai dawo masa da sallama sallallahu alaihi wasallam wa hadha min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin khususiya kebance-kebancen annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suka kebance annabi kawai sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusallimu alayya ahadun babu wani wanda zai yi min sallama illa sallamtu alaihi face ni ma na mai masa da sallama wannan hadisi ne sahihi imam abu daud ya ruwaito shi mujalladi na 1 shafi na 319 haka al-baihaqi mujalladi na 5 shafi na 245 haka imam ahmad mujalladi na 2 shafi na 527 bi isnadin hasanin da isnadi kikkiawa an abi huraira daga abi huraira wa lafadhuhu lafazin hadithin ma min ahadin yusallimu alayya babu wanda zai mun sallama illa raddallahu alayya ruhi face sai Allah ya dawo mun da raina hatta arudda alayhi salam har in mai masa da sallama duk wanda yayi annabi sallama manzo Allah ya ce Allah zai dawo mai da ruhin sa manzo Allah ya mai maka da sallama in kai masa sallama an bayyana ko wa qala al-hafiz al-iraqi الحافظ العراقي اتشكن تخريج الإحياء مجلد نتعي شافي نتعي بيودة سبعين تريد سنده جيد إسناد ونن حديثي ميكون وأما النووي فقال في الرياض إمام النووي يشيكم اتشكن الرياض وتو حديثي ندبو دير دريهود ترى يكيشوا إسناده صحيح ووافقه المناوي هكا إمام المناوي في التيسير شمايا وافقه إمام النووي وراجع as-silsilatu as-sahiha ka koma cikin kuma as-silsilatu al-ahadithu as-sahiha ta Sheikh Albani mujalladi na 5 shafi na 265 wa takhriju ahadith al-mushkat da kuma takhriji na ahadith al-mushkat raqam na 925 wa qala al-allamatu al-albani fi tahqiqihi lil-kitab wato haka al-Allama Albani a cikin tahqiqin da yayi ga littafin al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat lil Alusi na Imam al-Alusi a shafi na 79 shi ma ya wato Imam Albani yayi tahqiqin wannan ainihin wato littafin wa fi wabil jumla adunkule fa hayatul anbiya ba'd al-maut hayatun barzakhia rayuwar annabawa bayan sun mutu rayuwa ce barzakhia irin ta barzahu wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fiha shi annabin mu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan rayuwa ta barzahu min al-khasa'is ma laysa li ghayrihi annabin mu yana da wasu kebance a wannan rayuwar ta barzahu yana da abubuwan da shi kadai yake bance su ma laysa li ghayrihi irin abubuwan da wanin sa bai da su ka hadhihi al-khususiyya kamar irin wannan khususiyar wa ghayriha da wanin ta mimma ya aci daga cikin irin wato khususiyar annabi da zata zo walakin la yajuzu tawassu' bi zalika bil aqli sati wal ahwa kama jaa fi akhiri maraqil falah sai dai baya halatta fada da wannan mas'ala bil aqli sati da wasu qiyas-qiyasu wasu aune-aune wal ahwa da san zuciya kama fi akhiri maraqil falah kaman yanda yake karshen littafin maraqil falah ta tafsilin ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wato fasalin da yake maganar ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam ma nasuhu ga abin da yake cewa wa mimma huwa muqarrarun indal muhaqqiqin yana daga cikin abin da yake tabbatacce a wajen malamai muhaqqiqai annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan raye yurzaqu ana azurta shi bi jami'il malad da dukkan abubuwan jin dadi wal ibadat da kuma ibada gaira annahu hujiba an absaril qasirin kawai dai an sha makance shi ne an sanya hijabi daga idanun alqasirin waɗanda matsayin su bai kai ba kaga wannan kawai zance ne ina fata an gane qala abu tib siddiq hasan khan rahimahullah abu tib ko abu tayyib siddiq hasan khan yace والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية حديثاً دا سكا زو دا سكي قطيتر دا زيارتر النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلتها دا كما پلالر زيارة ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها دا اتكين سباب اند اكي اومرني اتكي دا دور سردي معنا زوا غريتا da hadisan ma da suka zo ma anna kulluha da'ifa tare da cewa da hadisan ma da'if di'ab masu rauni ne au mawdu'at ko kuma hadisan ƙarya ne ma la yasihu shay'un minha babu wani abu da yake inganta daga irin waɗannan hadisan lil istidlal ballantana ay hujja a kafa hujja da shi amma duk da haka da hadisan ba wanda suka zo da bayanin ka sai kai bi wato kai abin nan passport kai visa ka sai ticket ka je dan kai ziyara da hadisan ma duk da basu inganta ba wasu ma hadisan ƙarya ne amma babu wanda ainihin wato ya nuna haka walam yatafaddan aktharun nas lil firq lil farq bayna mas'alati ziyara wa mas'alati as-safar laha walam yatafaddan aktharun nas da yawa daga cikin mutane basu lura ba lil farq game da bambanci bayna mas'alati ziyara game da mas'alar ziyara wa mas'alati safari laha da kuma mas'alar yin tafiya musamman dan yin ziyara akwai bambanci an gane ko ba takakkiya kai dan ka kai ziyara ba kamar yanda kai tambaya dazu zuwa kai wani abu ya kai ka sai kuma ka samu wannan damar sai ka kai ziyara yana da bambanci da dama can niyyar ka tun daga nan tashi kai dan ka je ka kai ziyara na fata an gane kaga kenan mahajjata ba tashi suke daga nan musamman dan su kaiwa kabarin annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam aikin haji suka je bayan sun je sun gama kuma sai suka ga da yalwan lokaci sai suka kawo ziyara madinar annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai ziyara domin samun falalar da annabi ya faɗa na yin sallah a masallacin sa to kuma yana wajen sai mutun ya ziyarce shi yayin sallama sai ya shiga masallaci ya je yayin ibada ya fita kaga akwai bambanci tsakanin wanda shi dama can ya tafi daga garin su ko daga kasar su dan ainihin wato ziyara da bambanci tsakanin wanda a ya je dan yin wata ibada sai kuma ya samu damar ziyara akwai bambanci ko babu akwai ka koma cikin Fathul Allam mujalladi na 1 shafi na 310 wal sheikh al-islam ibn taymiyyah kalamun mufidun sheikh al-islam yana da wata magana mai fa'ida haula hadhihi al-ahadith wadda take da alaka da waɗannan hadithan wa amsalaha da ire-iren su allati waradat fi fadl ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo game da falalar ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam naqalna ba'dahu fi tahqiqina wato mun dan ciro wasu daga ciki a wajen tahqiqin da muka yi likitabil jami'il fatawa a ash-shaykh Uthman ibn Fodi wato akwai littafin da shi doctor ko professor Muhammad Mansur akwai littafin da suka yi tahqiqin sa mai suna al-jami'u li fatawa ash-shaykh Uthman bin Fodi an fahimta ko yace to a ciki mun dan kawo wasu daga cikin irin waɗannan hadisan a cikin wannan tahqiqin da aka yi wannan littafi li jaddina wato littafin kakanmu ash-shaykh Muhammad Sambo Jamo an gane ko wani kakanmu mai suna ash-shaykh Muhammad Sambo Jamo rahimahullah wato Allah ta'ala ya masa rahama al-jami' li fatawa ash-shaykh Uthman ibn Fodi rahimahullah mujalladi na 1 shafi na 477 wala mani min naqalihi huna aidan li fa'idati mala yace babu laifi anan mu dan ciro wannan magana anan saboda amfanin ta saboda fa'idata to sai mu tashi a daidai abinda zai ciro daga cikin waccan fatawa din insha Allah an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.